الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 16 ga watan Rabiul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442, wanda ya dace ma 2 ga watan 11 shekara ta 2020. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Sujjada ta tilawa a sallah ta farilla sunna ce, kamar yanda a wajen sallah ma sunna ne, tare da cewa daga cikin magabata akwai waɗanda suka tafi akan cewa wajibi ce. Amma magana mafi rinjaye, sujjada ta karatun Alkur'ani matsayin ta sunna ne. Lokacin da ka zo kan ita wannan aya wadda take da sujjadar, mutum ya kai goshinsa ƙasa ya yi sujjada. Gane ko yana mai kabbara lokacin da zai kai goshinsa ƙasa, haka lokacin da ya dago ya yi kabbara. Ƙarin fa'ida kuma baya daga cikin sharadinta, wato fuskantar alƙibla, sai dai an so mutum ya fuskanci alƙibla. Amma ko kudu ka fuskanta, ko arewa ko yamma, a yanayinmu a nan, idan kai sujjada ta Alƙur'ani ka yi, amma an so mutum ya fuskanci alƙibla. Hakanan wato tsarki baya daga cikin sharɗanta, an gane ko cewa sai kana da arwalla. Dalilin da yake tabbatar da haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul Najm a cikin taron jama'a a nan gindin Ka'aba, gaba ɗayan jama'ar da suke nan kowa sai da ya sunkuya ya yi sujjada, illa kawai wato mutum ɗaya shi ne Uquba ibn Abi Mu'ayd ya ƙi sunkuyawa ya yi sujjada, sai ya ɗauki ƙasa sai ya dungura a goshinsa, sai yake cewa haka ma ya wadace ne a matsayin shi na mushriki. To kaga bai yiwuwa a ce dukkan waɗannan jama'a da suka duka suka yi sujjada a ce kowa yana da arwalla. To dan haka baya daga cikin sharadi na ingancin da cewa sai da arwalla. Ko ba ka da arwalla, indai ka karanta ayat da take da sujjada, to an sunnanta ka sunkuya ka yi sujjada. Hakanan shi ma mutumin da takanas ya zauna domin ya saurari karatun Alkur'ani, idan shi mai karatun Alkur'ani ya duka yin sujjada, to shi ma an sunnanta masa ya duka yi. To ai ba bambanci tsakanin liman, tunda an yi maganar sallah, in aka ce sallah ba bambanci tsakanin limami da mamu. Na'am.
Durwa ce ta rinka fasikanci kuma sai ka duba, kawai in ba auren da kika,
kawai abinda kake tambaya menene bambancin bazawara da budurwa in aka ce bazawara wadda ta taba yin aure ita ce bazawara a shar'anci in aka ce budurwa wadda bata taba yin aure ba ko shekara ko ta kai shekara 100 sunanta budurwa a shar'anci kenan kuma shari'a ake magana ba al'ada ba na'am kamar ni a to shi abin da muke so mu sani tashi takanas mutun yayi bulaguro domin ziyara ziyara ta neman albarka wannan haramun ne illa masallatai guda uku masallacin harami na makka da masallacin harami na madina da kuma masallacin Qudus kamar yadda hadisi ne sahihi hadisin yana cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida manzo Allah yake cewa ba a daura sirdi a tashi takanas ta Kano a nika gari a yi bulaguro domin neman albarka manzo Allah yace sai dai ɗaya daga cikin masallatin nan sai dai waɗannan masallatai guda uku farko manzo Allah yace masallacin Allah mai alhurma na biyu manzo Allah yace masallaci na uku manzo Allah yace masallacin Qudus su kadai ne zaka iya nika gari daga duk inda kake a fadin duniyar nan gabacinta ko yammacinta kudancinta ko arewacinta ka nika gari ka yi bulaguro ka je domin ziyarar waɗannan wurare an gane ku kuma yana daga cikin abin da yake ƙara tabbatar da haka hadisin da yake cikin al-Muwatta ta da Imam Malik Abu Basra al-Ghifari ya haɗu da Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai yake tambayar shi yace daga ina kake Abu Huraira Allah ya kara masa yadda sai yake faɗa masa cewa na dawo ne daga ziyarar dutsen Tur Sina wanda Allah ya zance da Annabi Musa Abu Basra Allah ya kara masa yadda yace masa wallahi inda na tarar da kai kafin ka tafi yace wallahi ba zan barka ba Abu Huraira yace da wani dalili sai yace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama naji yana fada yana cewa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida ba a daura sirdi takanas ta Kano ayi bulaguro domin neman albarka an gane ko yace illa ila thalathati masajida sai dai waɗannan masallatai guda uku masallacin Allah mai alhurma shine masallacin Makka sannan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na uku shine masallacin Qudus takanas ba haji ba ba umra ba zaka iya biyan jirgi ka je ka ziyarci masallacin Makka ka dawo ka je ka yi sallah ka dawo sallah ta farilla ko ta nafila haka masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam takanas zaka iya hawan jirgi ka je ka ziyarci masallacin ka dawo haka masallacin Qudus micece hikima game da kebance waɗannan masallatai guda uku game da halaccin mutun ya daura sirdi yayi bulaguro ta kalas domin ziyarar su domin sallah ta farilla ko ta nafila a masallacin Makka masallacin harami daidai da sallah 100 take a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ta farilla ko ta nafila daidai da sallah 1000 take a wata riwaya wadda al-Hafiz Ibn Hajar ya zo da ita a cikin Fathul Bari shi ko masallacin Qudus daidai da sallah 500 take to dan haka haramun ne mutum ya kudirce daga nas kawai mutum ya tashi yi bulaguro domin wata ziyara ziyara ta neman albarka in dai ba waɗannan masallatai guda uku bane haramu ne duk wanda ya haka ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ya faɗa. Dan haka wannan wani kuskure ne na wani bidiyo na wani babban malami daga cikin malaman Najeriya da yake kamar sanya kwatanta halaccin kana iya kudircewa da sunan cewa zaka ziyarci kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi manzon Allah shi yace ba a kudirce niyya, yace baya halatta a nika gari a tafi. To da fadar shi da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka dora a suke ni tashi zaka fada, zaka dauka ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma duk wanda ka sani ma wannan mai kuskure ne, babu wani malami da za a ce masumi ne. Duk malamin da ka sani yana kuskure a cikin maganganunsa, yakan yi kuskure kuma yakan dace. In yayi magana ta kuskure, to ba za a rufe ido dan cewa wai malaminmu ne a dau maganar shi, a'a, dole a mayar masa da maganar shi, kuma sai a roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wataala in an tabbata ba kuskure bane ba na ganganci. In maganar shi ta dace a dauka. Haka al-Imam Malik Allah ya ji kansa da sauran magabata haka suka karantar da mu. Da kanshi al-Imam Malik yake fada, yake cewa kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibu hadhal qabr wa ashara bi yadihi ila qabrin nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Yace duk wani da ka sani a cikin maganganunsa akwai maganar da ake dauka in ta dace ma shari'a, kuma a watsa yake cewa wa yuraddu, wata maganar kuma a watsar masa da kayan shi, yace sai dai ma abucin wannan kabari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a maganganun shi babu na watsarwa. Kuma haka al-Imam Malik yake fada, yake cewa inna ma ana basharun usibu wa uqti fa idha qultu qawlan fanzuru fi qawli fama wafaqa al-kitaba was sunna fa khuzuhu wama lam yuwafiqhu ma fatrukuhu au kama qala. Al-Imam Malik yake cewa ku san da cewa ni dai, yake cewa dan adam ne, nakan dace a cikin maganganuna wani lokaci, yace wa ukti, wani lokaci kuma nakan kuskure, yace in nayi fada, yace ku yi nazari game da fadata, yace abin da ya dace ma alqur'ani da sunna yace ku dauka, abin da ya saba ma alqur'ani da sunna na maganganuna yace ku watsar da fadata. To hatta da waɗannan manyan sahabbai irin su Abu Bakar Allah ya kara masa yadda, su Umar, wasu daga cikin sahabbai sun mayar da maganganun su domin sun saba ma abin da yake dalili, kamar yadda su sun yi hani game da yin tamattu'i. Aka zo aka faɗa ma Abdullahi dan Abbas, wani ya zo ana maganar tamattu'i sai yake cewa ai Abu Bakar da Umar sun hana, sai yake cewa wallahi ya kusanta ku ayi muku ruwan duwatsu daga sama. Yace ina faɗa muku cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yace ayi tamattu'i, ku ringa cewa Abu Bakar da Umar sun hana. To dan haka kasancewar babu wani malami wanda za a ce ma'asumi ne, maganganun shi kawai gaba daya dari saman dari daidai ne. In yayi magana auna faɗan shi ake, in ta dace a dauka, in bata dace ba kuma a mayar masa da maganar shi. Dan haka haramun ne ka nika gari ta kanaska yi bulaguro ka je kawai domin ziyarar wani wuri da neman albarka, illa waɗannan masallatai guda uku, su kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida. Manzon Allah yace ba a daura sirri, ma'ana a nika gari ta kanasta Kano ayi bulaguro. Manzon Allah yake domin neman albarka yace illa ila thalathati masajida, sai dai zuwa ga waɗannan masallatai guda uku. Farko yace al-masjidil haram, masallacin Allah mai alhurma, masallacin Makka. Sai yace wa masjidi hadha, da wannan masallacin nawa. Sai yace wa masjidi ilaya, da masallacin Qudus. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin wato kitabun nikah, wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen aure. Darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen wato hadisi na Abdullahi ɗan Umar, Allah ya ƙara musu yadda, na faɗa na har Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an shigar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani wato game da wani aure, wani nau'i na aure da ake kiran shi nikahu shigar, wanda bayani ya gabata lafazin ashigar a larabci ma'anarsa shine al-khulu, ma'ana wuhinta. An gane ko abu ya zamanto ya wuhinta, babu abin da ake da bukata a cikin shi, ma'ana ya wuhinta game da wani abu wanda dole ne akwai shi, to ya zamanto babu shi, shine ake nihi da ashigar. To shine anan wato Nafi almajirin Abdullahi dan Umar, kamar yadda wasu malamai, kamar yadda ya tabbata cewa shine wato ya fassara ita wannan kalima ta ashigar, kamar yadda dai al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa yake cewa la adari, yace ban yi sani ba shin wannan tafsiri na ma'anar ashigar ya zo ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma daga Abdullahi dan Umar, ko kuma daga almajirin Sanafi, ko kuma daga almajirin almajirinsa wato al-Imam Malik. An gane ko? Sai dai kasancewar ya tabbata a kamar yadda yake cikin Sahihul Bukhari, tafsirin ita wannan kalima ko kuma mu ce wannan aure daga al-Imam Nafi ne yake, almajirin Abdullahi dan Umar, ko mu ce ɗantaccen bawa na Abdullahi dan Umar, shine yace wa shigar, abinda ake nihi da auren shigar, an yuzawwija rajulu ibnatahu ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu wa laysa bainahuma sada, yace shine mutum da zai aurar da diyarsa ga wani, shi ma ya aura masa diyarsa amma ba tare da sadaki tsakankaninsu, ma'ana a juje. Kamar misali mutum ya ce da kai aura min diyarka, ni ma na aura maka diyata ba tare da kowa ya bada dala, ma'ana na sadaki. Kaga kenan, don haka malamai suka ce wannan ya dace, wannan tafsiri ya dace ma daidai yanda kalmar take a lugha, kenan aure ne wanda aka yi ba tare da sadaki, wanda kenan an wuhinta game da sadaki, ba sadaki kwata kwata. Kai ka aura masa diyarka, shi ya aura maka diyarsa, akan cewa kar kowa ya bada dala ta sadaki. To don haka shi wannan aure idan aka daura shi, aure ne wanda yake batacce. An gane ko? Aure ne wanda yake batacce, dole za a buɗe wannan aure, a sake zama na musamman, kowa ya biya sadaki a sake daura aure. Haka al-Imam Shafi'i da al-Imam Malik da sauran magabata sun tafi akan cewa domin hani ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi. Shi ko ka'ida suka ce annahayu yaqtabi al-butlan, wato hani yana kunsar, wato shine bacin abu, kenan don haka aure ne batacce. In dai aka yi aure ba tare da sadaki ba, to aure ne batacce. Wanda kar mu manta, bayani ya gabata shi sadaki sharadi ne daga cikin sharda na ingancin aure, domin ginshiki ne daga cikin ginshikan aure. Duk auren da aka yi ba tare da sadaki ba, to wannan aure ne batacce. Ko ita matar bata isa bata ce ta yafe sadaki kwata kwata, an gane ko? Kamar misali ta ce kwata kwata kawai a ce ba maganar sadaki, illa kawai kamar abin da ya gabata wannan shi kuma kadiyya ce wadda take ta lokacin da Ummu Sulaim wannan zai aure ta Abu Talha, ta ce lalle kai mutum ne wanda yake cikakke, kwatancinka bai kamata ba a ce an maida ka, an watsar da gayyatarka, ta ce illar ka ɗaya kawai kai kafiri ne. Amma maganar ɗabi'u da halaye na gari kana da su, ta ce zan iya baka haɗin kai na aure ka amma da sharadi, sharadi shine ka musulunta, in ka musulunta wannan musulunta ta ka ita ce sadaki na daidai da dala, ba zan tambaye ka ba. An gane ku? To amma haka a yau kawai a zo a kulla aure ba tare da sadaki ba, wannan kwata-kwata fataccen aure ne. Don haka ya ishe mu hujja wannan sahabi wanda ya nemi cewa in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya da bukatar wannan mata da ta bashi kansa kanta shi a aura masa, manzon Allah ya ce masa je ka cikin iyalinka danginka ka samu wani abu na sadaki a bata. Ya je ya dawo ya rantsuwa da Allah ya ce bai samu komai ba. Manzon Allah ya ce masa koma je ka bincika. Ya koma ya buga ya buga ya dawo ya ce ya rasulullahi komai bai samu ba. Manzon Allah ya ce masa je ka dai ka samu ko da zobe ne na bakin karfi, ko mun kankantar kenan dukiya, je ka dai ko da zobe ne na bakin karfi. Ya je ya dawo daidai da zobe na bakin karfi bai samu ba. A ƙarshe ya ce ya rasulullahi ban ni da komai a rayuwata illa wannan gyauto, wannan zane da yake daure a jikina shine kawai abin da na mallaka. Daidai da mayafin da zai rufe kafadarsa fa babu, kawai wannan gyauto shine iya abin da ya mallaka. Kace ya rasulullahi in har ta yadda ta amince a tsaga shi tsakiya ta daurabi in daurabi. Manzo Allah ya ce me za ta yi da gyautanka wanda kai in ka dangana ka bar mata kai me zaka daura, in ita ko ta bar maka to ita menene amfanin ta, menene hakkin ta? Kaga wannan gaba tana tabbatar mana aure baya inganta sai da sadaki, wanda a ƙarshe manzon Allah sai ya tambaye shi bayan ya tashi ya juya zai koma gida ya dangana. Manzon Allah ya ce ku dawo da shi, aka dawo da shi. Manzon Allah ya bincike shi dame-dame ka haddace na Al-Qur'ani, ma'ana surorin da ka haddace. Ya zano ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama surorin da ya haddace. Daga cikin surorin da ya haddace akwai suratul Baqara, akwai suratul Ali Imran. A wata riwaya manzan Allah ya ce je ka ka karantar da ita aya 20 shine sadaki. To dan haka sadaki rukuni ne daga cikin rukunnan aure. An gane ku? Rukuni ne daga cikin rukunnan aure. Dan haka Safiya bintu Huyai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar dawowa daga yakin Khaybar, wanda ita wannan Safiya ta zamanto a cikin kaso na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda a farko ta fada cikin rabon wani sahabi, wasu suka bada shawara suka ce ya rasulullahi diyar manya ce, bata dace da kowa in ban da kai, domin tana daga cikin jikokin Harun dan uwan Annabi Musa, kuma babanta shine wato sarkin Khaybar, shugaban Khaybar. Manzon Allah ya karbe ta ya masanya ma shi wancan sahabi. Kafin a iso gida Madina a hanya manzon Allah ya entar da ita, kuma ya mai da entarwar da ya mata shine matsayin sadaki manzon Allah ya aure ta. Wannan ma yana ƙara tabbatar mana aure baya inganta sai da sadaki. To dan haka shine anan wato malamai suka tabbatar da cewa duk auren da aka daura shi ba tare da sadaki ba, irin wannan aure da ake kiran shi nikahu shigar, wanda an yi sharadin kwata-kwata kenan babu sadaki, to wannan bataccen aure ne. Tare da cewa su malaman Hanafiya da wasu daga cikin malamai su sun tafi akan cewa auren ingantacce ne, wannan sharadi shine kawai za a jefar da shi sai a ce ya kawo sadaki. To amma dai a magana mafi rinjaye bataccen aure ne, wanda kuma bayani ya gabata a kan wannan hadisi. Malamai suka ce duk wanda yake wato ma'aikaci da shugaba, abinda yake ƙarƙashin hannun shi, wanda dukiyar jama'a kenan abinda aka sa a hannun shi, haramun ne ya sarrafa wannan abu ga amfanin kanshi, maslahar kanshi. In dai abu wanda yake na jama'a ne, to ka sarrafa shi ga amfanin kanka baya halatta. An gane ku? Kamar misali kayan da an kawo su kawai saboda amfanin ƙasa, kaya ne na ma'aikata, to bai ya halatta wani ya dauka yayi amfanin kanshi da wannan kaya, bai ya halatta haramun. Allahumma sai dai misali, wani lokaci ma'aikata takan kebance mota ta musamman a ce wannan ta director ce, ya ringa hawa yana zuwa wurin aiki. To in an kayyade mota ce ta aiki ka hau ka je aiki, to wannan abin da ya shafi aikin da aka kayyade maka shi zaka yi, amma wani aikin ka na can daban to bai ya halatta. Kina asabar da Lahadi dole ka aje wannan, radda ba a aiki dole ka aje, ko in ka taso daga aiki dole ka aje wannan mota, in wata bukatar ka ta taso ka hau motar ka taka ta kanka. An gane ku? To wannan wannan haramun ne kenan, shine anan malamai suka ce haramun ne ga shi shugaba da wanda yake ma'aikaci, wato ya ringa ribantar kayan da yake karkashin hannunsa domin maslaha kawai ta shi, ba maslaha ba ta jama'a. Wanda ka kalla akwai wata baturiya wadda matsayin minista ce a wata ƙasa, lokacin da ta yi istiƙala, ma'ana ta yi dimison, wannan ta aje dimison ɗinta game da wannan matsayi da take ciki, daga inda ta rubuta takarda ta aje, a lokacin nan ta tsayar da mota ta gwamnati wadda take ciki, ta fita ta hudo kekenta a bayan abutkin, ta hau keken ta isa gida. Ta ce a matsayina yanzu ba matsayi, matsayina ya riga ya kare tunda na riga na aje wannan matsayi, kenan yin amfani da wannan mota ba haƙƙina bane. Kekenta ta hudo daga cikin butkin motar ta hau ta isa gida. To amma yau sai ka ga mutum ya dauki motar ma'aikata da ita zai ringa zuwa gona yana lautu kara da wasu abubuwa, ko lokacin wuyan ruwa ya je yana lautu ruwa a cikinta, wanda in motar shi ce tashi ta kanshi ba yayi haka ba. Za mu tashi kenan hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأهل بالإرسال وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح رواه مسلم وفي رواية له ولا يخطب زاد بن حبان ولا يخطب عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. يوا كافين هكا كينان shi wannan hadisi na ƙarshe kenan, mun fahimci micece kenan illa wadda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da wannan aure da ake kiran shi nikahu shigar shine kasancewar kenan rashin sadaki wohintar sadaki domin kwata-kwata babu maganar sadaki a cikinsa wanda kasancewar wannan ko nau'i ne wanda yake na zalunci saboda akwai tauye haƙƙin mace an gane ko irin wannan aure yana maida mace kamar misali wata haja ce ta kasuwa kayan kasuwa ne kenan duk wanda ya maida haka kenan kayan kasuwa ne irin haka yakan iya sa shi wanda yake da diya yakan iya rike ta ya hana ta aure har sai ya ga wanda yake da diya wanda ta burge shi ta kayatar da shi in ya so shi ya bada shi ma a bashi hakan yana iya kasancewa bugu da ƙari malamai suka ce hallo sababi ne wanda yake mai janyo mai kawo jayayya da husuma mai yawa a cikin auren kaddarcewa kai ka bashi diyar ka shi ya baka diyar shi akan cewa babu sadaki to ɗaya daga cikin ku sai aka samu rashin zuttuwa shi da matar kai tsammanin ka wancan auren ya dure bayan da za a yi ya dure to dan haka kasancewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka fahimta kamar yadda hadisi yana cikin sunani Abi Dawud da musnad na al-Imam Ahmad hadisi ne Hassan daga Muawiya Allah ya kara masa yadda wani lokaci akwai al-Abbas ibn Abdullah ibn Abbas ya aura ma Abdurrahman ibn al-Hakam diyarsa shi ma Abdurrahman sai ya aura ma al-Abbas ibn Abdullah ibn Abbas shi ma diyar shi kuma kowa ya yanka sadaki yayin da yake so Muawiya Allah ya kara masa yadda a lokacin nan shine matsayin khalifa sai ya rubuta takarda ya aika ma Marwan ibn al-Hakam lokacin nan shine gwamna a birnin Madina yace maza wannan aure ya raba shi an gane ko yace maza yace a tada wannan aure a cikin takardar sai yake cewa hadha huwa shigar alladhi naha anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wannan aure shine nikahu shigar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yani kaga tare da cewa kuma sun ambaci sadaki shi al-Abbas ibn Abdullah ibn Abbas kenan ya aura ma Abdurrahman ibn al-Hakam iyashi shi ma Abdurrahman ibn al-Hakam shi ma ya aura masa a lokaci guda kuma kowa ya ambata sadaki me yasa saboda irin wannan in ɗaya ya baci to gaba ɗaya auren ya baci za a samu jayayya da husuma to dan haka kasancewar shine illa darasi ne yau kenan zamu tashi hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake fada anna jariyatan bikran yace lalle wata yarinya budurwa lafazin in aka ce jariya an gane ko ana amfani da shi akan yarinya karama yarinya kenan diya sannan kuma akan yi amfani da lafazin jariya kenan baiwa jam'un sa shine aljawari shine anan yace anna jariyatan bikran wato wata yarinya budurwa a tatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ta jima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat ta ambata masa anna abaha zawwajaha wa hiya kariha lalle mahaifinta ya aurar da ita halin tana ki tana kyamar wanda aka aura ma ita bata san shi amma uban ya tirsasa ta ya aurar da ita ga wanda bata so fakhayyaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata zabi ma'ana in tana so wannan aure a buɗa shi abin da ya biya na sadaki kenan a maida masa kayansa in kuma ta ga ta yarda ta amince na tafaranta ma mahaifinta rai to ta yarda ta amince amma matukar tana ki matukar tana ki to wannan aure ba zai dore ba dan haka manzon Allah ya bata zabi shine anan yace fa khayyara ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya bata zabi na cewa a bude wannan aure ko kuma a tabbatar da shi kenan in har ta yadda ta amince ta bada hadin kai to za a tabbatar da auren amma in ta nuna rashin yadda ta da amincewa to take yanke za a bude auren saboda kar mu manta hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cewa ita budurwa ba a aurar da ita sai an nemi izinin ta wala tunkahu dhikru hatta tusta'ba budurwa manzo Allah yace ba a aurar da ita sai an nemi izinin ta sahabbai suka tambaye shi wa kaifa iznuha ya rasulullah yaya bada izinin ta yake manzo Allah yace sumatuha a wata riwaya sukutuha manzo Allah yace kawai cinta in aka tambaye ta kina son wani ɗayan biyu ne in ma ta fito ta bayyana ta ce eh ina son shi wannan in ta fito ta bayyana falillahi alhamdu daman shine ake da bukata ko ta ce ba ta so shi ma dai a zauna lafiya to in ta ja baki ta kyale bata ce eh bata ce a'a ba to wannan kawaici da ta yi to wannan tamkar ta yarda ne ta amince kamar yadda Sufyan Ibn Sa'id al-Thawri Allah ya ji kansa yace za a maimaita mata sau uku yaya wane ya miki kina son wane in ta bude baki ta yi magana to in kuma ta yi shiru bata ce komai ba to wannan shiru kenan a matsayin yarda da amincewa ne to kaga anan misali aka aurar da ita ga wanda ba ta so wannan kaga an tauye mata abin da yake haƙƙin ta domin dama manzon Allah ya yi hali kenan wanda haka anan manzon Allah ya bata zabi in ma ta yarda ta amince ko kuma in ba ta so take yanke a bude wannan aure to dan haka kasancewar shi wannan hadisi kamar yadda malam ya zo da shi wato haramun ne a tirsasa kenan yarinya a aurar da ita yarinya wadda take balagagga an gane ko baya halatta kenan a tilasa ta sai an nemi kenan zabin ta sai an nemi kenan izinin ta in ta bada izini to fa lillahi alhamdu in bata bada izini ba to wannan amma in yarinya ce karama wadda bata balaga ba ita wannan uba yana da yancin da zai iya tilasa ta yi mata aure kamar yanda da yawa daga cikin magabata akan haka suke amma in aka ce albikir yarinya balagagga wanda ta balaga ita ce albikir wanda bata balaga ba ba a kiranta albikir kenan yarinya ce karama ita uba yana da yancin da zai tilasa ta yi mata aure amma in dai balagagga ce wannan ita dole sai an nemi izinin ta dan haka wannan yana nuna mana kyawun fuska ta musulunci addinin musulunci shine ya ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa dan haka anan wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ta zabi kamar yadda misali baiwa ce take aure da bawa sai ta samu yanci aka yantar da ita to ita ma da zaran ta zama diya to tana da zabi in ma ta ci gaba da zama da shi ko kuma a bude auren kamar yadda Barira Allah ya kara mata yadda lokacin da aka yantar da ita Aisha Allah ya kara mata yadda ta sayi ta daga gun masu gidanta ta yantar da ita manzo Allah ya bata zabi yace to fa yanzu fa kina da zabi na ci gaba da zama da mijinki a matsayin shi na bawa ko kuma ki rabu da shi Barira Allah ya kara mata yadda ta ce ai ba yanda za a yi ta ci gaba da zama da wanda a matsayin bawa yake kuma manzo Allah ya raba aure to dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana cewa ita mace ba a tirsasa ta akan ci gaba da zama da mijin da ba ta son shi ba ta kaunar shi in ta ce kawai ita wannan aure ba ta yi to ba za a tilasa ta ba mi za a yi khulu za a yi iya abin da ya biya na sadaki kenan a rama masa an gane ko iya abin da ya biya na sadaki a rama masa dan haka kuma wannan hadisi yana nuna mana duk wani aure wanda za a kulla shi ba akan fuskar da ta dace ma shari'a to wannan aure akan buda shi amma da izinin alkali, alkali shine zai kashe wannan aure. Kamar yadda anan ita wannan yarinya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo ta fada ma ta ce mahaifina ya aurar da ni alhali ina ki ina kyama, wanda ya aurar da ni gare shi bana san shi. Manzon Allah ya bata zabi, idan haka alkali shine yake da yancin kashe irin wannan aure. Mala na fada al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Daud da Ibn Majah su suka rawaito wannan hadisi, kuma tare da cewa an illanta hadisin da irsal cewa hadisi ne mursal, amma a takaice hadisin ya inganta kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a cikin Sahih Ibn Majah. Sannan hadisi na gaba hadisin al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri, wanda intaccen bawa ne na Zaid ibn Sabit, shi ya rawaito daga Samura Allah ya kara masa yadda, shi ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa ayyu mamra'atin zawwajaha waliyani, duk matar da alwalai biyu suka aurar da ita a lokaci guda ɗaya bayan ɗaya, fahiya lil awwali minhuma, manzon Allah ya ce ta tabbata ga na farkon da aka daura. An gane ku? Misali a cikin yini ɗaya aka daura mata aure, wannan ya daura mata aure da safe, wannan ya daura mata da yamma, daman ta faɗa ma wannan waliyinta ne wanta ne, wancan kuma shi ma wanta ne, dukkansu waliyanta ne, ta ce duk wanda ya samu miji nagari to ya daura mun aure, wancan ya daura, wannan shi ma ya daura, wannan ya daura da wannan da safe, wannan ya daura da yamma, ko kuma bayan daura auren na biyu da na farkon an samu kenan daidai da wasu yan mintuna. To shine anan manzon Allah ya ce fahiyal lil awwali minhuma, ita wannan mata ta kasance ga na farko daga cikinsu, wanda kenan aka daura auren da farko tashi ce. To dan haka wannan hadisi dalili ne, duk da cewa hadisin wato hadisi ne dhaifi, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya raunana hadisin a cikin littafin sa Irwaul Galil, malam ya faɗa cewa Imam Ahmad da ashabu sunan su suka rawaito hadisin, haka Imam Tirmidhi ya kyautata danganan sa domin kasancewar riwaya ta Hasan daga Samura, wato wasu malamai sun inganta wannan riwaya, kuma mafi yawa daga cikin malamai sun tabbata cewa akwai inkifa. An gane ko? Domin kasancewar shi al-Hasan iya hadisin da ya ji kawai daga Samura hadisi ne ɗaya-ɗaya, hadisin aƙiƙa abinda ya shafi suna, amma duk sauran hadisai bai ji su ba daga Samura, akwai kenan wasiɗa tsakanin shi da shi, don haka suka raunana wannan hadisi. To amma tare da cewa abu ne wanda yake tabbatacce ijma'i ne na malamai akan cewa duk matar da waliyi biyu suka daura mata aure ga wasu mazaje biyu, in an san ga auren da ya zo daga farko ga na biyu, to wannan ta na farkon ce, sawa'an shi na biyun ya shiga ɗaki da ita ko bai shiga ɗaki da ita ba. An gane ko? Wannan an aura da safe, wannan shi kuma da yamma, to ta wanda aka aura ne da safe shi na yamma koda ya shiga ɗaki da ita, shi na biyun koda ya shiga ɗaki da ita, dole za a buɗe wannan aure matar kinau na farkon ci. In ya shiga da ita akan ya san da cewa fa tuntuni dama an daura mata aure da safe, yayi gaggawa ya shiga ɗaki da ita, to malamai sun tabbatar da cewa wannan zina ce, hukuncin zina ya hau kan shi. An gane ko? In dai ya san da cewa dama an daura mata auren, in ku kasancewar ya shiga ɗaki da ita wato akan rashin sani, shi akan bai san ba da cewa tuntuni an daura mata aure da safe, to wannan kuma ba maganar haddi akan shi. An gane ko? Ba maganar haddi, domin anan wato yana ya jahilci kenan an daura mata aure, ya jahilci kenan cewa an daura mata aure tuntuni. In kuma kasancewar dukkan kulla auren a lokaci guda ne ya kasance. Shi wannan ya ce a karfe 9 misali za a daura, shi ba wance ya ce a karfe 9 za a daura, gaba ɗaya aka daura auren a karfe 9 da shi wannan aka daura, wannan shi ma aka daura, to gaba ɗayan wannan auren batacce. An gane ku? Me yasa? Saboda kasancewar a lokaci guda ne. In ku kasancewar al'amarin ya rikita sai aka kasa gane shin wanne ne aka yi da farko, wanne ne na biyu, to shi ma in dai ba a tantance ba na farkon, to shi ma wannan bataccen aure ne. In dai aka samu shakka wanne aka yi da farko, wanne ne ya biyo baya, to shi ma bataccen aure ne. Amma in ita matar ta tabbatar cewa a wane shi ne da farko aka daura mun auren, to wannan kuma abinda ta yi furuci za a tabbata a kan shi, kenan aure ne ingantacce kenan, ta wanda ta yi furuci ne ta tabbatar da cewa wane shi ne aka fara daura mun aure da shi. To don haka dai a takaice shi wannan hadisi bai inganta ba, amma abu ne wanda yake tabbatacce in aka daura ma waliye biyu suka daura ma mace aure kenan ta wanda yake na farko ne, wanda ya riga yi. Sannan hadisi na gaba hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda na faɗa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuma abdin tazawwaja bighairi izni mawalihi aw ahlihi fa huwa ahir. Manzon Allah ya ce duk bawan da ya yi aure ba tare da izinin masu gidanshi ko kuma jama'ar shi, ma'ana waɗanda suke kenan masu gidanshi, wannan aw anan bishak ne. An gane shi? Manzon Allah ya ce bighairi izni mawalihi ko kuma bighairi izni ahlihi, ma'ana masu gidanshi dai ake nema. Manzon Allah ya ce fa huwa ahir. Manzon Allah ya ce wannan bawa masnaci ne, duk bawan da zai yi aure ba tare da izinin mai gidan shi, manzon Allah ya ce wannan bawa mazinaci ne. Don haka wannan hukuncin wannan aure a gun jumhurin malamai hukuncin zina ne, illa kasancewar in shi bawan ya jahilci haramcin yin aure ba tare da izinin mai gida, to ba maganar ai masa haddi. Kuma in Allah ya kaddara cewa ciki ya shiga a wannan aure, to kuma cikin wato dan nashi ne kenan, za a danganta masa shi. Tare da cewa Dawud ibn Ali al-Zahiri shi ya tafi akan cewa auren aure ne ingantacce, domin shi yana daga cikin malaman da suka tafi akan su agun shi agunsa aure farilla ce ta ainihi. Duk wanda yake da halin aure dole ne ya aure, in bai aure ba yayi laifi. Illa kasancewar kar mu manta bayani ya gabata, magana mafi rinjaye aure sunna ce mustahabba, amma tare da cewa akwai wanda aure yake zame masa wajibi kamar yadda bayani ya gabata. Dan haka dai anan wannan hadisi yana tabbatar mana duk lokacin da bawa zai yi aure dole ya nemi izinin mai gidan shi. In ya bashi izinin yi fa lillahi alhamdu yayi, amma idan ya hane shi to dole ya hanu. In ku yayi auren ba tare da izinin mai gida ba, to wannan bawa mazinaci ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Kenan anan mi zai biyo baya? Dole za a yi masa haddi, tunda ya san da hukuncin cewa sai da izinin mai gida. An hana shi yake hanuwa yayi, to wannan kuma haddi ya hau kansa. Sannan hadisi na gaba yawa shine malam yake faɗa, al-Imam Ahmad da Abu Dawud da al-Imam Tirmidhi su suka rawaito wannan hadisi. Al-Imam Tirmidhi ya inganta hadisin, haka Ibn Hibban shi ma ya inganta hadisin, kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa shi ma ya kyautata danganan hadisin a cikin littafin Sa'irwaul Galil. A takaice dai hadisi ne sahihi, abinda yake fa'idantar da mu haramcin aure na bawa sai da izinin wato mai gida. Hadisi na gaba hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda yake faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, manzon Allah ya ce ba a hada tsakanin mace da ammata, ma'ana ɗan uwar mahaifinta. an gane ko ɗan uwar mahaifi ita ce ake kiranta kenan baba ne, ba a hada tsakanin mace da babaninta. Misali kana aure da mace, ka auro kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta, to wannan haramun ne, ba a hada su. In a lokaci guda aka daura maka aure da mace mata biyu, ɗayar wato kanwar mahaifinta ce ko yar mahaifinta ce, to wannan aure ne wanda yake batacci, gaba ɗayan wannan aure ta dashi za a yi. In ya so daga baya ka zaɓi wadda kake so, a sake biyan sadaki a sake ɗaura aure. In kuma kasancewar an san ga wadda kake aure da ita a farko, kana aure da mace, to haramun ne ka je ka auro kenan babaninta kenan, kanwar mahaifinta ko yar mahaifinta. Ko kuma kana aure da mace ka je ka auro diyar kananta, an gane ko diyar wanta, to wannan auren wannan da kai na biyu bataccen aure ne. Shine yace la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, ba a hada tsakanin mace wato da babaninta. Manzo Allah yace wala bainal mar'ati wa khalatiha, yace ko tsakanin mace da innaninta. Idan aka ce khala ita ce yar uwar mahaifiya, kenan kanwar mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta, baya halatta ka hada su. Wannan yana daga cikin abinda wato sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta kadaita game da wannan haramci, wanda a cikin suratul nisa ubangiji ta'ala ya zano mana nau'ikan mata wanda Allah ya haramta mana, tun daga fadarsa wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Ash-shahid yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum, ubangiji ta'ala yace kar ku aure matan da uwayenku suka aura. Idan mahaifinka ya auri mace ya saka, to haramun ne ka aure ta, an gane ku. In dai mahaifinka ya auri mace idan ya sake ta, haramun ne ka aure ta. Wannan na farko kenan. Shine yace wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Sai yace hurrimat alaykum ummahatukum, an haramta muku auren uwayenku mata, kenan mahaifiyar da ta haife ka haramun ne ka aure ta. Na biyu kenan. Sai yace wa banatukum, da ƴaƴanku, diyarka ta tsatso haramun ne ka aure ta, haka jikanyarka, diyar danka ko diyar dan diyarka, wannan haramun ne ka aure ta. Shine yace wa banatukum, da ƴaƴanku, kenan haka nan jikoki suna ciki, jikoki suna ciki, haramu ne mutum ya aure diyar shi ko jikanyar shi ko jikan jikanyar shi, haramu ne ya aure ta. Sai yace wa akhawatukum, wato da ƴan uwanku, ƴar uwarka shakikiya, uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuma uba ya hada ku, ko kuma uwa ta hada ku, haramun ne ka aure ta, an gane ku. Na hudu kenan, wa akhawatukum. Na biyar sai ce wa ammatukum, wato da babaninku, kanwar mahaifin, uwar mahaifinka, sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke da mahaifinka, ko kuma uba ya hada su ko kuma uwa ta hada su, haramu ne mutum ya aura. In dai aka ce wannan ɗan uwar mahaifinka ce, shakiki ya ce uwa ɗaya uba ɗaya, ko kuma uba ya hada su ko kuma uwa ta hada su, haramu ne mutum ya aura. Shine yace wa ammatukum. Na shida sai yace wa khalatukum, da wato innaninku, kenan ita ce ƴar uwar mahaifiya, wadda da ita da mahaifiyarka uwa ɗaya uba ɗaya suke, ko kuma da ita da mahaifiyarka uba ya hada su ko kuma uwa ta hada su, haramun ne mutum ya aura, an gane ku. Shine yace wa khalatukum. Sannan na bakwai sai yace wa banatul akhi, wato da diyar ɗan uwa, ma'ana diyar ƙananka ko diyar wanka, sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya kuke ko uba ya hada ku ko uwa ta hada ku, haramun ne ka aure diyar ƙananka ko diyar wanka. Haka nan jikanya shi haramun ce ka aure ta, domin jika a matsayin diya take.
shine yace wa banatul akhi sannan wa banatul ukhut wato da ƴaƴan ƴan uwa mace kina wannan aka ce kanwar ka ce ko yakka ce to diyarta haramun ne ka aure ta haka ji kanyarta ita ma har do matsayin diya take haramun ne ka aure ta sai yace wa ummahatukum allati arda'anakum da uwayenku mata waɗanda suka shayar da ku duk matar da ta shayar da kai to wannan ta zame maka uwa haramun ne ka aure ta shayarwa da take watsa haramci zamu iske babe na musamman a magana mafi rinjaye shayarwa sau biyar kuma kafin mutum wato a yaye shi kenan kafin ya wadatu da nono to duk lokacin da kenan aka samu shayarwa tabbaci na shayarwa to wannan wadda ta shayar da kai ta zama maka mahaifiya haramun ne ka aure ta shine yace wa ummahatukum allati arda'anakum na goma sai yace wa akhawatukum min arda'a da ɗan uwanku na shayarwa matar da ta shayar da kai ɗiyanta da waɗanda suka gabata kafin a kawo ka ta shayar da kai da waɗanda suka biyo baya gaba ɗayan su matsayin ɗan uwa suke gare ka babu aure tsakaninku haka nan shi mijinta wanda ya bubbugar da nonon ɗiyan shi matsayin ɗan uwa suke gare ka babu aure tsakaninku da su shine cewa akhawatukum min arda'a sannan na sha ɗaya sai ya ce wa ummahatu nisa'ikum wato da uwayen matanku kenan sarakuwarka haramun ne ka aure ta shi ne yake cewa ummahatu nisa'ikum sai yake cewa wa raba'ibukum allati dakhaltum bihinna wato da agolanku waɗanda kuka shiga ɗaki kenan da uwayensu kenan sarakuwarka haramun ne ka aure ta an gane ko sannan kuma wa raba'ibukum da agolanku allati dakhaltum bihinna wanda kuka shiga ɗaki wato da uwayensu misali sai ce fa in lam takunu dakhaltum bihinna in har ba ku shiga ɗaki da su ba fala junaha alaikum Allah yace babu laifi da za ku iya auren su yanzu misali ka auri mace da ka aure ta an kawo ta kafin ka shiga ɗaki da ita sai ka ga ɗiyarta sai ka ga ɗiyar ta fi uwar ɗiyar ta ƙayatar da kai an gane ko kenan anan kana iya sallamar uwar ka auri ɗiyar tunda baka riga baka shiga ɗaki da ita shine malamai suke cewa kai ne ka auri mace sai ta zo da agola agolar kuma budurwa ce sai ta ce kai mawa babanki ruwa da ta kai ma ruwa sai kaga ita ɗiyar ta fi uwar to a lokacin nan kana iya tadawa ka sallami uwar tunda baka riga ka shiga ɗaki da ita ka ce a kai ɗiyar kake so shine Allah ya ce fa in lam takunu da kaltum bihinna fala junaha alaikum in har ba ku shiga ɗaki da uwayen to babu laifi ku auri yaya amma ita kuma mace da zaran ka aure ta to kai tsaye uwarta ta zama haramun kinka an gane in ɗiyar ce ka aura da zaran an ce an ɗaura aurenka da ita ko baka shiga ɗaki da ita ba to uwarta haramun ta zame maka haramun amma ita uwar bata ɗiyarta bata haramta sai in ka shiga ɗaki da uwar shine yace wa ummahatu nisa'ikum da uwayen matanku kenan surukanku wa raba'ibukum hakanan agolanku sai yace allati dakhaltum bihinna wanda kuka shiga ɗaki kenan da uwayen nasu sai yace fa in lam takunu dakhaltum bihinna in har ba ku shiga ɗaki da uwayen fala junaha alaikum ubangiji ta'ala ce babu laifi ku saki uwayen ku aure ɗiya na sha uku sai ce wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum da matan ƴaƴanku na tsatsan matar ɗanka wanda yake na tsatsanka in ya saki mace haramun ne ka auri wannan mace an gane ku in dai ɗanka ya aura ko bai shiga ɗaki da ita ba to wannan haramun ne kai ka aure ta shine yace wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum da matan ƴaƴanku waɗanda suke na tsatsanku kamar yadda kenan aka haramta ma ɗa ya auri matar babansa to haka shi ma uba an haramta masa auren matar ɗanshi amma misali wannan dan uwanka ne ko dan kananka ne ko dan kanwarka ne to wannan dan ya saki mace kai kana iya aure shi ma yana iya tsallan kowa ya aura amma in dai danka ne wanda yake na tsatsanka to haramu ne ka aure matar shi dan haka Allah ya kayyade mana wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum na sha hudu ubangiji ta'ala sai ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf an haramta muku hada tsakani yan uwan juna guda biyu kamar misali ka auriya da kanwa sawa'an uwa ɗaya uba ɗaya suke ko kuma uwa ta hada su uba kowa da nashi ko kuma uba ya hada su uwa kowa da tashi in dai yan uwan juna ne haramun ne mutun ya aure su kana aure da ya bayya halatta ka auro kanwarta ko kuma ka an gane ku bayya halatta ka auro kanwarta sai dai ka sake ta in ka sake ta shi ma kuma sai in sakin ya kasance ba'in ne wanda babu komai in kuma saki ne raja'i sai in ta gama idda in ta gama idda kana iya auro kanwarta ko ka auro yarta amma ka hada su a lokaci guda a matsayin matan ka haramu ne shine Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf shine na 14 sai ya ce inna allaha kana ghafurur rahima na 15 sai ya ce wal muhsanatu minan nisa'i haka nan an haramta muku auren mata waɗanda suke da maza kenan macen aure ba a aure akan aure duk macen da take da aure to wani ya zo yayi aure akan aure to wannan haramu ne ba taccen aure ne shi wannan ne abinda ake ne da al-muhsanat anan shine an-nisa'ul mutazawwijat mata waɗanda suke masu aure su ma Allah ya hana a zo ayi wani aure akan aure kaga anan waɗannan ayoyi 15 ubangiji ta'ala ya zano mana da yace illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum sai yace wa uhilla lakum ma wara'a zalikum abinda ke bayan waɗannan da aka zano Allah yace an halitta muku to wannan aya wannan hadisi shine kuma ya kebance ya nuna mana ga wasu nau'ika biyu wanda kuma baya halatta mutun ya aura kenan mutun ya hada mace da babaninta kenan yar uwar mahaifinta ko kuma yar uwar mahaifiyarta in ka hada waɗannan biyu an samu nawa kenan 17 akwai na 18 shi ma nasi ne na alqur'ani duk mace wadda take fasika mazinaciya matukar bata tuba ba ita ma haramun ne mutun ya aura sai dai wannan haramci ne wanda yake mu'akkad kenan yana da lokaci kayyadadde in ta tuba to ya halatta mutun ya aura amma matukar tana kan wannan hali na shashanci na fasikanci baya halatta mu'mini ya aura kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik sai ce wa hurrima zalika 'alal mu'mini an haramta ma mu'mini auren mata waɗanda suke mazinata da mata waɗanda suke mushrikai to shine anan malam yazo da wannan hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha ba a hada tsakanin mace wato da babaninta sai yace wala bainal mar'ati wa khalatiha ko tsakanin mace da innaninta manzo Allah yace ba a hada su wanda wannan yana nuna mana yanda musulunci yake da kwadai akan ci gaba da sadar da zumunta me yasa da kuma haramta duk abinda zai zamanto sababi ne yake zumunta yanzu misali kana aure da mace sai ka auro kanwar babanta ka hada su a matsayin matanka menene zai biyo baya rikici da jayayya abin da zai kawo a yanki zumunci tsakanin su to shine sababin abin da yasa musulunci ya haramta hada tsakanin su ba dan komai ba saboda kar a yanki zumunta sanan hadisi na gaba hadisin Usman Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yankihu al-muhrimu wanda ke dauke da harami hajji ko umra manzon Allah yace baya aure wala yunki kuma ba zai auras ba an gane ku duk wanda yake dauke da harami hajji ko umra yana cikin wannan aiki shi ba zai yi aure ba kuma ba zai aurar da wata ba kenan ko diye shi ce sai dai ya wakilta wani amma shi ba zai zukunci aurar da ita ba al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi a wata riwaya ta shi wala yaqtu manzo Allah yace ko neman aure ba zai yi ba duk wanda yake cikin hajji aikin haji ko umra ba zai yi aure ba zai aure su ba kuma ba zai nemi aure a cikin wannan yanayi sai an kai lokacin da ya gama Ibn Hibban a riwayar sa ya dada wala yuqtabu alaihi kuma ba za a nemi aure a gun shi ko kana son diyar shi in ka zo a ba za ku yi tattauna da shi akan wannan magana sai dai ya wakilta ka je ka gun wani shine yace wala yuqtabu alaihi ba za a nemi aure a gun sa ba in dai matukar yana cikin kenan umra ko kuma yana cikin aikin haji sannan kenan wannan hadisi yana fa'idantar da mu kenan duk wanda yake dauke da harami haramun ne ya daura ma kansa aure haramun ne ya aurar da wata mata haramun ne ya nemi aure kuma haramun ne a zo gun shi a nemi aure sannan hadisi na gaba hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda na fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri Maimuna ita ce Maimuna bintul Haris al-Hilaliya ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa huwa muhrim halin kuma yana dauke da harami manzon Allah ya auri wato Maimuna hadisi ne muttafaqun alai kaga wannan hadisi ya ci karo da wancan hadisi tunda shi wancan hadisi na Usman manzon Allah ya ce mai harami wanda yake dauke da harami ba zai yi aure kenan ba zai aura ma kansa kuma shi ba zai aurar da wata kuma ba zai nemi aure kuma ba za a nemi aure a gunsa amma shi wannan hadisi sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri matarsa Maimuna halin yana dauke da harami to dan haka shi wannan hadisi ta bangaren isnadi hadisi ne sahihi hadisi ne muttafaqun alaihi amma malamai sun tabbatar da wannan kuskure ne na Abdullahi dan Abbas me yasa domin hadisin al-Imam Muslim daga Maimuna ita kanta Maimuna take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tazawwaja hawa huwa halalu manzon Allah ya aure ta halin baya dauke da harami bayan ya kunci harami manzon Allah ya aure ta kuma haka shi dan aiken Abu Rafi intaccen bawa na manzon Allah shine manzon Allah ya ringa aikawa wajen Maimuna akan zancen auren shi kanshi yace ni ne jakada kuma na tabbatar da manzon Allah ya auri Maimuna ne halin baya dauke da harami dan haka malamai suka ce da a jingina kuskure zuwa jama'a da wanda yake mutun ɗaya wanne ne yafi sauki mutun ɗaya a jingina masa kuskure kenan kuskuren anan malamai suka ce na Abdullahi dan Abbas ne manzon Allah ya aure ta halin baya dauke da harami kenan wannan hadisi na Maimuna yana goya ma hadisin Usman baya haka shi Abu Rafi kuma ya tabbatar da cewa shine dan aikin dan haka a takaice shi ma wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana duk wanda yake dauke da harami haji ko umra wannan aure ne kwatacce in an daura irin wannan aure dole za a buda shi in ya riga ya kusance ta a cikin wannan yanayi ta ci sadaki gaba ɗaya dole a tada auren bayan ya kunci harami ya sake biyan sabon wani sadaki a sake daura aure nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladar kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك